Yai lai la da 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 yai dai da 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 yai dai da 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 ya da 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 ya da da yai dai da 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 ya dai da 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 yai dai da 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 ya da 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 Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen borei peri hagafen yai dai da 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 yai dai da 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 yai dai da 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 yai dai da 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 Yai dai da 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 yai dai da 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 yai dai da 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 yai da 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 yai da da Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei me'orei ha'esh borei me'orei ha'esh yai da da Yai dai da 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 yai dai da 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 yai dai da 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 yai da 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 Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam hamavdil bin kodesh lechol bin or lechoshech bin Yisrael Sheshet Yimei HaMaseh Baruch Ata Adonai HaMavdil Bin Kodesh Lechol Yadadai Yadai Yadai